Wasu ɗaliban jami'ar Jos sun gudanar da zanga-zangar gargaɗi cikin Lumana, inda suka buƙaci hukumomin jami'ar su rage kuɗin makaranta da kuma buƙatar ganawa da shugaban jami'ar don bayyana masa buƙatunsu. Wannan mai suna Kunmi Dogara ya ce ba za su iya biyan kuɗin makaranta da yanzu haka ya zarce naira 160 ba.
Wasu ana yi da zufa ne kamin a biya kuɗin makaranta, at least a ce a daga 45,000 idan zamu da kare kuɗi ne, har yasa ce mun biya 70,000 to 90,000, za zo a kara mana kuɗin makaranta cewa mu zamu biya 170,000 da 160,000, 110,000, 150,000, which is not proper, it's not right. Yawancin mu ba za mu iya biya ba.
Ita ma Nerit Ayuba ta ce da dama ɗalibai suke ɗaukan nauyin biyan kuɗin makarantansu.
Daga 40,000 zuwa 100,000 da gaskiya is not easy. Ga kuɗin makaranta, ga kuɗin abinci, ga kuɗin wurin zama, ga kuɗin moto kuma ka samu ka zo zuwa wurin makaranta. To, dole ne mu fito mu zo mu yi wannan abu, ai ba za mu bar makarantan a hanya ba. Waɗansu mu mafinaliya ne muke yanzu, kuma ba za mu bari ba.
Yayin da ɗaliban ke zanga-zanga, na tarar da wani uba wanda ɗansa ke karatu a jami'ar ta Jos, Ibrahim Maidangi, wanda ya bayyana min cewa kamata yi hukumomi su shiga lamarin don samun rangwame.
Da wanne za mu ji? Ga yanayin abinci, ga yanayin rashin kuɗi a ƙasa, an zo an ƙara mana kuɗin makaranta. Shin makaranta kan an ce na gwamnati ne, ya kamata mu san cewa na gwamnati ne. Amfanin gwamnati ga jama'a mun zaɓe su don su taimaka mana ne, ba don su sake samu a cikin halin ƙunci ba. Ina da yara ɗaya biyu a nan, aiki gashi nan ba ci yake yi ba, kasuwanci nake yi. Har yanzu ka zo ka buɗe kasuwa tun safe har dare baka samu abin da a ciki da balle sana ce school fees ɗin yara. Inda ba za su yara musu yi karatun ne shikenan. Amma gaskiya an za su yi nazari, su yi tunani, su san cewa mun sha wahala mun zaɓe su don taimaka ma yayanmu ne, to su taimaka ma yayanmu so samu su yi karatun nan. Su kansu an biza wani lokacin da suka yi nasu karatu, kyauta suka yi.
Da na tuntuɓi babban mataimakin magatakardar jami'ar Jos a ɓangaren sadarwa da wallafe-wallafe, Abdullahi Abdullahi, ya shaida min cewa duk da shike ɗaliban na da hurumin yin zanga-zanga kan abin da bai yi musu daɗi ba, ya kamata su san cewa abubuwa sun sauya.
University has a bill, pays a monthly utility bill of 30 million naira.
Malam Abdullahi Abdullahi ya ce a kowace wata jami'ar na kashe naira miliyan 30 kan muhimman abubuwa da ake amfani da su, kamar ruwa da wutar lantarki da sauransu, inda ya ƙara da cewa kusan shekara guda kenan jami'ar ba ta iya biyan waɗanda ke shara a harabar jami'ar ba saboda rashin isassun kuɗi.
University has now reviewed it 3 times.
Ya kuma ce sau uku kenan jami'ar ke duba lamarin kuɗin makarantar, tana kuma ragewa tun daga naira 260,000 zuwa naira 95,000 bisa ga irin fanni da ɗalibi ke karatu.
So it is time for us to sacrifice so that others that will come before us will also benefit.
Malam Abdullahi Abdullahi ya ƙarƙare da cewa tilas ne ɗaliban su sadaukar da kansu, kamar yadda suka ci gajiyar sadaukarwar da wasu suka yi kafin wannan lokaci, muddin ba su so a rufe jami'ar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.